Bincike ya nuna cewar DPO din mai suna SP Baba Muhammad yayi kaurin suna dan ganye da batun azabtar da mutane ta hanyar duka da tabarya kamar yadda abokin yara biyun da suka mutu mai suna Abdulwahab Bello wanda shi kuma ya rasa kafafuwansa da yake zargin SP Baba Muhammad aikatawa.
Sunana Abdulwahab Bello, shekaru na 30. Abun da ya faru mun je police station sai aka rufe mu, muna zuwa yi muka da DPO sai aka je aka rufe mu.
Ina police station ne,
police station din center, sai DPO ya fito ya ce kowa ya rubuta ciki, shikenan ya muka rubuta ciki. Sai ɗayan Ibrahim sai aka ya ce a dauki wannan, sai aka dauke ya ce a daure shi, sai aka daure shi da igiya, sai fito da wani tabarya a hannunsa, sai ya fara kwada masa a kafan, sai ya kakkarya shi a kafansa, da ya karya shi a kafansa ya sake cewa ya rabu da shi dada da sake dauko wani a cikin, sai ya sake cewa kai wannan bare rabu da shi haka ba, gara kawai ya kara masa duka, sai sake dauko shi, sake daukan tabaryan, ya sake kwada masa tabaryan, ya karya, ya sake karya shi a cinyansa, ya buga masa a kirjinsa da bayansa, to ko motsi baya. To ashe daga lokacin shi Allah ka rayuwar sa ya mutu, DPO da bakinsa yake ce masa to ai gara ma ka mutu, yake cewa gara ma ka mutu, ma gara ka mutu.
Ɗaya daga cikin mahaifiyar da dan nata ya mutu a hannun yan sanda ta ce tana son a bi mata kadin danta da aka kashe.
Hafsatu Ahmad shine babban ɗana, Ibrahim Babangida shi wannan babban dan sanda na santara, yana ce kuma yanzu shi ya fara. To mu yanzu dun buba mu yafe masa ba, don cuta kan ya cuce mu, kuma bane ko ya taba kisa kowanne anguwa, sai yasa muke so a dauki mataki akan wannan abin da yake yi. Duk abin da ya faru a dauki ƴaƴan mu a kai su kotu, kotu za ta yanka hukunci, amma ba ya dinga kashe mana ƴaƴa ba.
Sai dai kuma a halin da ake ciki, an gurfanar da babban sufetan yan sandan Najeriya da kuma kwamishinan yan sandan jihar Bauchi da shi kansa DPO SP Baba Muhammad gaban babban kotun tarayya da ke Bauchi. Ga abin da lauya mai shigar da kara ya ce.
Sunana Barista Muktar Abubakar Usman. Mun yi kara ne a babban kotun tarayya, wato Federal High Court Bauchi, a madadin wato shi Abdulwahab Bello da kuma wasu wanda aka kashe su mutum biyu, akwai Ibrahim Abangida da Ibrahim Ismail, duka nan cikin garin Bauchi. Abin ya faru a watan 7 na wannan shekara. So mun yi karan Inspector General Police da kuma Commissioner Police na Bauchi da kuma shi DPO din, na kara ne akan cewar a bi musu kadi saboda duka na aka musu lokacin da suke hannun yan sanda har kuma ya kai ma kisa. Muna nema ne su biya diya na naira miliyan 100 ga kowane mutum, wata miliyan 100 ku kenan, su kuma biya damage shi ma na miliyan 50-50, sannan kuma su ba da hakuri a jarida wanda zai zaga a Najeriya na cewa abin da suka yi bai daidai ba.
Hukumar yan sandan jihar Bauchi ta yi bayani a hukumance kan batun. DSP Muhammad Wakil shine kakakinta.
Commissioner yan sanda at his own wisdom ya yi setting committee din nan, su zasu zauna za su yi bincike kuma duk wanda aka same shi wanting akan wannan ta'asa za a hukunta shi. Ai mu a matsayin mu na yan sanda muna da hukuncin da muke wa yan sanda idan suka yi laifi.
Halin da ake ciki dai, gwamnan jihar Bauchi Senator Bala Abdulkadir Muhammad ya kafa kwamitin binciken duk wani lamarin zargin cin zarafin dan adam da jami'an yan sanda, wato SAS, ke aikatawa karkashin babban mai shari'a Habibu Idris Shal. Sai dai wata kungiya tana korafin cewa ke tuwayi a fadada binciken zuwa sashen yan sandan kwantar da tarzoma wanda ake kira da suna Rapid Response Squad. Abdulwahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.